ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanban, duk mutumin da ya aikata wani zunubi yake neman Allah ya gaggauta yafe masa da wuri, ba wanda baya laifi. Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, annabi yace duk dan adam mai kuskure ne mai laifi ne, amma wanda yafi kowa alheri shine wanda in yayi kuskuren sai ya tuba. Allah ya nuna za mu yi kuskure, kuma ba wani wanda zai ce shi baya yi, to amma waye yafi alheri a cikin ku shine wanda da yayi sai ya tuba. To akwai zunubin da gaskiya sai kai masa aiki kafin ka rabu da shi, saboda babba ne, ko kuma ya maimaitu ya maimaitu, ka rasa yadda za ka yi shi ka rabu da shi. Jarraba ce daga Ubangiji. To ga abin da ake so ka yi in ka aikata wani zunubi kana neman takhallusi da shi. Kuma ina tunatar da kaina, astaghfirullah wa atubu ilayhi, ina kuma tunatar da ku ƴan uwa, wanda yafi kowa rabauta a cikinmu shine wanda Allah ya datar da shi yana zama ya tuno cewa yana saba wa Allah kuma yana tuba. Wanda kuma ya tabe bai samu nasara ba shine yana manta ma shi yaushe ma ya zauna ya istighfari. Dan akwai wanda istighfarin ma ya ce shi rabansa ma da istighfari ya mamanta. Ba wai baya addu'ar ba, yana addu'a amma wani abu yake nema daban, saboda ya rudu watakila yana zuwa sallah, yana zuwa karatu, yana kaza, yana kaza. Kai istighfari, wa nastaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar ubangijinku inji Allah, thumma tubu ilayhi, kuma ku tuba zuwa ga Allah. So mu rinka tuna laifinmu, mu rinka tuna cewa mu din nan fa masu tauyewa ne, ba masu cikawa ba ne. Abubuwan da Allah ya umarce mu aikata fa ba mu aikata sai inda ya kamata, muna da rauni. So bakinka ya saba da yin istighfari, tafiya kake yi astaghfirullah wa atubu ilayhi, mota kake tukawa astaghfirullah wa atubu ilayhi, a ofis kake zaune baka komai astaghfirullah wa atubu ilayhi, a gida kake zaune ba wani abu kake ba astaghfirullah wa atubu ilayhi, binibini astaghfirullah wa atubu ilayhi, mana kana cewa Allah na tuba ka yafe ni, na tuba ka yafe ni, na tuba ka yafe ni, na tuba ka yafe ni. Ko yaushe sahabbai suka ce sai mu zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a wurin zama, muna zaune ana dan tattaunawa da shi kafin mu tashi daga wurin zaman nan, ana dan yin shiru numfasawa dai sai ka je na astaghfirullah wa atubu ilayhi. Annabi ba suka ce wallahi sai ka irga 70 zuwa 100 dan zama da bai kai ya kawo ba sai annabi ya istighfari 70 ko 100. Yi shi da baya ne, amma koya mana yake ai kawai fadan zama yana tare sahabbai ba wai gaba ɗaya yinin ba fa fil majlis wahid. Kuma annabi ya faɗa ya ce ba ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar zunubin ku, qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, ku yi neman afwa da neman gafara da tuba kafin rana ta fito daga mafadarta. Yanzu an jima insha Allah muna tsammanin rana za ta fito ta gabar. To duk ranar da Allah ya daina karban tuba, to ranar ba ta fito ta gabar ba, sai ta fito ta yamma. Ta yamma fa ta yamma take faduwa, amma wallahi sai aga kamar duniyar juyawa ta yi, koma juyawa ta yi ba. Ranar da Allah zai daina karban tuba ne ta zo. Yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Idan ta zo fitowa ta kofar tuban take fitowa, daman kofar tuba tana yamma, duk zunubi idan an yi an tuba to can yake tafiya ta shiga ya tafi wurin Ubangiji. To idan ta zo za ta fito sai ta zo daidai kofar da ake in an yi tuban yake wuce sai ta toshe wurin. Kafa rana a duniya ba abin da yake kusantanta ma, zafi kusantanta ma babu wani abu da yake kusantanta. Ko masu bincike ma na duniya sun yi sirade ta ma a rabi inda take ma ya gagara. Kuma ita ma duniya ce guda mai zaman kanta, wannan ranar da kake ganinta gam haka babba ce. To ta fito ta toshe kofar tuba. Annabi ya ce a lokacin duk abin da mutum ya yi na zunubi yana nan a tare, ko musulunta mutum ya yi Allah bai zai karɓi musuluncin ba. Kafiri ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a banza, in mutum ya yi aikin lada kuma ana karɓa adalcin Ubangiji, in dai tuba ne ba za a yafe ba. To shi yasa ya ce ku yawaita tuban kafin wata rana kada a shammace ku, ku je ku ga rana ta fito fa ta yamma. To malam duk lokacin da bawa ya waye gari ya ga rana a yamma, sai abin bakewa ke.